Hekwatar rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Smile 6 don kaddamar da yaki kan masu aikatar laifuka ta yanar gizo da dai wasu miyagun al'amura da al'umma ke aiwatarwa a faɗin Najeriya. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur, ya kaddamar da wannan sabon shiri a garin Gabdu da ke tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri, wanda Major General Ruwan Abu zai wakilta. Sai kuma karanta mana ma labarai da gayyato daga jihohin Borno da Yobe, sirrinsu na kaddamar da wannan shirin kamar haka.
I wish to appreciate our civil leaders and further enjoin them to continue to support the Nigerian army with credible information that will assist in the professional conduct of exercise Crocodile Smile 6.
Yace yayin da rundunar sojan na ce kaddamar da wannan shiri, ina so roƙi jama'a su ba jami'an sojan Najeriya goyon baya. Ina so in yi bawa shugabannin fararen hula su kuma taimaka wajen samar ma jami'an soja bayanai masu inganci wanda zai taimaka wajen aiwatar da wannan sabon shiri namu na Operation Crocodile Smile 6 da za a aiwatar don taimakawa fannonin tsaro a ƙasar nan. Kamar Sadiq Musa dai shi ne daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan Najeriya, wanda ya min ƙarin haske game da wannan shiri nasu, da baya ce za su mashara ranar 20 ga wannan wata na Oktoba, a kuma kammala shi ranar 31 ga watan Disamban wannan shekara. To wai shin menene ma dalilin kaddamar da wannan shirin, kuma menene ya bambanta shi da sauran abubuwan da ake kirkirowa a baya?
Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa, wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka fadin Najeriya, kuma akwai wani kokari da ita hukumar soja take yi na ganin cewa banna da ake yin ta yanar gizo ta labarai wanda ake shin hidawa na ƙarya da sauran ɗibar arzikin ƙasa da ake yi ta hanyar yanar gizo. Najeriyan army ta hanyar rundunar ta yanar gizo mai kula da harkoki irin wannan yanar gizo tana nan ta hubbasa da ta dakule irin wannan ayyuka. Kana kuma ganin yadda ake ta yaƙi akan yan ta'addan nan na Boko Haram, ana sane cewa wasu suna nan suna barin daji suna gudu, suna barin nan wajejen arewa maso gabas, suna shiga wasu garuruwa domin su boye. To don haka hukumar soja ta ƙara kullo da cewa za ta ci gaba da exercise na positive identification domin ta ga ta kama irin waɗannan mutane waɗanda ke gudu daga bagen daga suna tafiya don su boye, yan bindiga amin su yan Boko Haram da ke gudu daga nan domin su je su boya a wani gari.
Sai dai a zakan akwai wani sabon al'amari da ke ɗaukan hankulan jama'a, musamman ma mazauna jihohin Borno da Yobe, kan yadda ake rufe wasu manyan hanyoyi wanda ke kawo tsaiko wajen samar da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum, musamman ma ga mazauna waɗannan jihohi. Da zakan ki so mu haifar da hawa-hawan kayayyakin abinci a cikin biranen. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.